أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da kasancewa a wannan lokaci a shiri na musamman da muke kawowa na umsiya umsiyatul ahibba umsiyatul muhibbin umsiyatul ahbab dikadi wanda tattaunawa ne cikin janabin sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam wanda sansa sallallahu alaihi wasallam ya zamo mana ado wanda ya zama na dukkan abin da muke yi fansa ne gare shi sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda muka yadda muka zare kansa kalin yaki da dukkan makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka dauki zukatanmu muka danka shi a hannun masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan kowane bangare suke wato adam mutum a gurin mu gan shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan umsiya kamar yanda kuka sani muna zuwa tare da malamai daban-daban ga Sheikh Junaidu ga Sheikh Muhammad Nasir ga wasu ƴan uwa da muke zuwa da su duka buri shine mu tare da mu da ƴan uwa mu yi nishadi mu kwaitar da su kan ba mu manzo Allah daukaka darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman irin wannan awina wannan zamani da muke ciki a wannan gaba da wasu suka rantsi suka ce wallahi tallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kasa da sunan tauhidi suna kaddara malaman su da shehunan su sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma mun rantse mun ce wallahi tallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama dukkan wani irin abu da za a je a dawo mun yadda mu tafi akan irin tafarki na maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda yake duk zafi duk sanyi duk tsanani yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowani irin hali zai shiga kowani irin jafa'i kowani irin bala'i mun yadda mutun yayi komai amma mu dai muna tare da sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maulana shubra radhiyallahu ta'ala yana fada cikin shahararriyar kasidarsa ta sariman yana fadan akan irin aratsin da wadansu abubuwa masu nauyi da ya hadu da shi daga wajen wadansu wanda suka ganshi tare da annabi suke so kuma su yarabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maulana mushur radiyallahu ta'ala anhu yana fada yana cewa mazzaqu jildi jiharan akhrajuni min makani duna zambin ghayra anni hubbu taha fi jinani suka kike ta fata na suka dake ni suka ji mun ciwo suka kore ni daga cikin gidan mahaifina duna zambin ba tare da na musu wani laifi ba ghayra anni wai saboda dai hubbu taha fi jinani nace manzon Allah yana zauna a zuciyar nan cikin su wai dai kalbi sallallahu alaihi wa sallam to daga karshe shehu sai ya bada wata amsa ne abun mamaki shi ce wa arani lastu ulfa ta'iban marral awani wa ara law mazzaquni bi mawadil hundwan yace har abada ba za a taba ganin na gushe na gaji a da annabi ba marral awani ko da wani lokaci ina tare da annabi wa ara law mazzaquni bi mawadil hundwan ko da za a sa takobi yar kasar hindu ara a dara ni gida biyu maulana mushur radiyallahu ta'ala anhu yace ina tare da annabi sai sai yake fada yake cewa salamun ala taha al-amin jalisi aminci ya tabbata wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda jalisi inda ka ganni ina zaune ko da yushe ina tare da annabi salamun ala badril munir aminci amincin Allah ya tabbata wa wannan wata da ya dun faro duniya tana cikin duhu yasa ta tai haske wanda shine anisi mai dabe mun kewa salamun ala hadha an-nabi ra'isi aminci ya tabbata wa wannan annabi wanda shine shugaba bi waqti qiyami misla waqti julusi inna tashi ina yi wa annabi sallama aminci ya tabbata a gare shi haka inna zauna ina cikin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama salamun ala al-murdil kulli nuhusi aminci ya tabbata wa mai kade min dukkan wata fitina da mai kade min dukkan wani bala'i in ya taso salamun ala al-ja'i bi kulli nafisi amincin Allah ya tabbata wa wanda koyaushe in yazo yakan zo da abu ne mai tsada laqad ja'akum rasulun min anfusikum aw taqira'a ko min anfusikum aw taqira'a dukkan su min anfusikum mafi tsadan ku annafis kenan sallallahu alaihi wa sallam to cikin wannan usiya yau ga manyan malamai muna tare da su zamu ƙara garawa cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane sun kasu kashi biyu
wani in an faɗi manzo Allah sai ka ji zuciyarsa ta yi haske ya ji daɗi wani kuma sai ka rasa nisa kullun an ce ashhadu an la ilaha illallah sai ce yana cikin zumra amma an faɗi annabi kuma sai ta jin bakin ciki to Allah ya cire mu daga wannan zumra na masu jin bakin cikin an faɗi annabi ya sa mu cikin zumran masu jin farin ciki duk ran da aka ambaci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sheikh Junaid ahlan bikum
ahlan bikum maulana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillahil amin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sheikh Abul Fath yayi gabatarwa wato idara ita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Gabatarwa mai dadi. Ainan fi hatu samma salsabila. Ya kawo mana wasu bayanai dangane da yadda Shekul Islam yake nuna sadaukarwansa ga annabi ya kai ya fuskanci kowane irin kalubale daga gare yace wallahi ko akan rai ne wallahi zan bayar da shi domin na fashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine a fatan kowane mu'mini shine imani ma yake cika da shi hadisin Abu Huraira na sayyidina Umar sayyidina Umar yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya dafa kafada na sai na ji dadi to sai na ce wallahi ya rasulullahi ina son ka fiye da uwa da uba da 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 dukiya sai raina ne kadai shi sayyidina Umar yana ganin ya kure gudu annabi sai yace wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannan shi ajmai ka sani ya Umar babu wanda zai zama mumini sai ya so ni fiye da matansa da ƴaƴansa da mutane gabaki daya karshe ma wan nafsin lati baina jambayhi har fiye ma da ran da take tsakanin kafadansa guda biyu ma'ana imani ya kanci kane idan mutun ya sadaukar da annabi har akan ransa da yake tsakanin kafadansa guda biyu to alal haqiqa idan muka kalli wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga wasu irin mutane ne da sadaukarwar da suka yi ma annabi wato ba sadaukarwa ba ne wato wanda dan adam zai iya yi ma dan adam sai dai kawai akan annabi dan mutum ba zai iya yin haka ma dansa ko uwansa dan za mu duba mu ga sahabin manzo Allah sayyidina Abu Bakar a Badar yace wallahi nayi ta neman dana kafin dansa ya musulunta Abdurrahman nayi ta neman sa wanda idan da na haɗu da shi to da ina son na kashe shi sahabban manzon Allah suka nemi su gwabza da mafi soyuwan danginsu domin su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine misalin abinda ai sayyidina Umar ya faɗa lokacin wato asra badar wanda aka ribace su a yakin badar ne sayyidina Umar yace lokacin da aka yi yakin badar an kashe kafirai 70 an rubuci kafirai 70 sai annabi ya shawari da sahabbansa sabila da dabi'an manzon Allah yana shawari haka Allah ya masa umarni washawirhum fil amri fa idza azamta tawakkal ala Allah annabi ya shawari da sahabbai yace me kuke gani yayi zani da su sayyidina Abubakar sai yace ya rasulullahi mubassu ila cikin su Allah zai fitar da wanda zai kadai ta Allah ya bauta ma Allah bai tare da mu Allah shirka ba musamman kowa fidiya na banta da zai fanshi kansa sayyidina Umar ya ce a ya rasulullahi ni kan shawari na shine a kashe su gaba ɗaya ina da dan uwa wani a bani ni da kaina zan kashe shi kai ma Ali kana da dan uwa wani da kanka da ka kashe shi wani na da dan uwa wani kowa ya kashe dan uwansa kar mu bar kowa a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan tattaunawa da shawarin da sahabbai na suka bayar yayi min kama da annabawa guda biyu da yanda suke fada ma Allah dangane da al'umman su annabi Isa ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim yace ya Allah bayin nan naka ne kai ka halicce su in ka azabtar da su bayin ka ne in kuma ka gafarta musu to buwayanka da hikimanka ya wuce haka annabi Nuhu kuma yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah kar ka bar kowa a duniya annabi yace fadin annabi sayyidina Abubakar yayi kama da fadin annabi Isa fadin sayyidina Umar yayi kama da fadin Annabi Nuhu alaihi salam to haka zaka ga kusan duk sahabban manzon Allah misali Abu Dujana a Uhud Abu Dujana ya kai ga an sara hannunsa na'am
Dujana
na'am yawa ya kai ga an sare hannunsa tuta yana hannunsa ya komo ya rike da dayan hannu aka sake sara dayan hannun ya hada hannun dungulmi haka wanda shine aka ce lokacin da manzon Allah ya fada a rami a Uhud ai manzon Allah ya fada a rami akwai kwalkwali akan manzon Allah kwalkwalin ya fasa kan manzon Allah kafirai suka yi kawanya suna ta harba kibiya cikin ramin Abu Dujana shi yazo ya shiga ya kwanta ya rufe saman manzon Allah an harbe shi da kibiya sun fi dare aka ce jikinsa kaman jikin beguwa ko bushiya ne mai jiki kaya sabila da tsaban harbi da cibiyoyin da suke jiki
sallallahu alaihi wa sallam
to wannan wato wani irin kariya ne kharik wanda ba a taba samun wanda zai iya bada shine abinda alfazazi yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuhtada
sallallahu alaihi
kullum bihi ba'da dalali
kadihtada
da mu fanshi annabi da rayukan mu da a ce rayukan duniya sun kai a bada su domin ran annabi ta wanzu to wallahi za a bada ran duniya gaba ɗaya ba su kai su fanshi manzo
wani mutum
duk abin da ke duniya bai kai ya fanshi ran annabi ba haka duk abin da yake lahira ma bai kai ya fanshi ran manzon Allah
komai ne ko
shine abinda sahabin manzon Allah an ce sayyidina Abu Bakar ne yake fadi walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiyan walakinna tafna wa yafna na'imuha wa tabqa al-ma'asi wa adh-dhunub kama hiya to ala al-haqiqa sadaukarwa ga Allah da manzon Allah wannan wani abu ne wanda Allah ne ya ce ma inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna rayukan sun san riga sun sayar da shi rakhisa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su jira wata da a ce annabi dai haka wuta ya ce su shiga ciki su shiga da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce su tafi babu dawowa da su tafi babu dawowa sayyiduna Ali ibn Abi Talib dai ne mai yadda abin magana zuwa gurin ka lokacin Khaybar annabi ya tura sahabbai daban-daban sun je karshen wanda aka tura sayyidina Umar ya je ya dawo ba tare da an samu abin da ake so ba duk da dai ka san ba a cewa a ladabi na magana a haƙin manzon Allah da sahabbansa ba a ce ba an je ba a yi nasara ba ba a faɗa sabila da su koyaye ta faɗi nasara ne duk yadda ta faɗi gaba ne
haka Allah ya faɗa
to sun je sayyidina Abubakar Umar ya dawo
radiyallahu anhu
sai annabi ya ce la uudiyanna rayata
gadan
gadan man yuhibbu Allah wa yuhibbuhu Allah ko aw alama
rajulan
yuhibbuhu Allah
wa rasuluhu
wa yuhibbu Allah wa rasuluhu ma sha Allah gobe zan bada tuta ma wani mutum wanda yana son Allah da annabi kuma Allah da annabi suna son sayyidina sahabbai sai suka kama gasa sabiya da su rigaye suke sayyidina Umar yace jiya na dawo daga yakin kuma na san bara hasan da aka buga yace amma digalgal nake yi yau ko annabi ne zai sake can kowa yace na koma
haula la quwwata illa billah
yace sai annabi yace ina Ali ibn Abi Talib aka ce yana gida ciwo akwai yana fama da ciwon ido ramat yace annabi yace ku zo da shi malamai suka ce abinda zai tabbatar da ciwon idan ya kai gaba ya iya ganin gabansa ballantana ya ware nan hanya ne annabi cewa yayi arshido ku je ku nuna masa yanda zai yi haka sayyidina Ali aka kawo shi bai iya kallon rana ido ya cika da ruwa da kwantsa wa aliyyun lamma tafalta bi ainihi wa kiltahu ma ma'an ramdahu annabi yayi tofi a idan sayyidina Ali yana yin tofi a idan sayyidina Ali ido sai ya bude garo sayyidina Ali ana jiran ya koma gida ya shirya ai sayyidina Ali gidan da bai koma ba kenan gidan da bai koma ba kenan daga nan kawai ya hau abun hawansa ya dauki abin nan dinsa yana tafiya ya tunkari gunda annabi ya aike shi sai ya tuna da akwai tambayar da yake so ya yi ma annabi sai yana tunanin to ai ba zan iya juyowa ba yana gudu yake yana cewa manzon Allah alama za uqatiluhum ya rasulullah akan ne dan yake su annabi yace qatiluhum hatta yaqulu la ilaha illallah kai ke sa sai sun ce la ilaha illallah
wannan
a takeice shine abinda zamu duba mu ga inda sahabbai suke da jajircewa ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min athari sujud dalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kadhar in akhraj shaf'ahu fa'adarahu fastaglada fasawa ala suqi yujibu az-zira al-yajida bihum al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum mafiratun wa ajran 'azima azan takaita anan wajen domin Sheikh Nasir ya ci gaba da koko mayar da abun magana zuwa ga Rajul Jalasa al-mudir saqina
ya ayyuha al-hadi
saqina ku
to alhamdulillah rabbil alamin Allah ya saka shi cikin alkhairi ya kawo mana qabasa min qabasati hubbi sahaba li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kayfa fadahu bil arwahi wal amwali wal anfusi was samarati dukadi kuma bashirin sabirin dama Allah ya ga mana inna Allah ashtara min al mu'minina anfusahum dama su already rayukansu sun dora a faranti sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tallawa Allah akan kare mutuncin manzo Allah da addinin da yazo da shi Allah shi kuma yace ya saya tukuncin
kuma anbiya
sun saya kuma anbiya daga ciki shine an ba su aljanna to alhamdulillah ba tare da nayi dogon jawabi ba zan mika abun magana wa Sheikh Muhammad Nasir shi ma ya ba mu wani haske daga cikin hasaken da yazo mana da shi insha Allah lafiyar sunnal muhammadiyya alhamdulillah ya karamka
wa kayu albidati shaytaniya astaghfirullah alazim hada dike yana kuma zuwa gare ku ne a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim alal haqiqa yau wato jikin mu gabaki daya a mace yake kasancewar ta cikin yana tafiya ne akan sadaukantarwa ga janabin shugaba sallallahu alaihi wa sallam yaya za a yi a ce mutum ya sadaukar da rayuwarsa da ransa domin annabi Muhammad wanda Sheikh Abdul Fatih ya mana fatihatu khairi dama Abdul Fatih ne
afwan
duka abinda aka yi na budewa to na san ba wani budewa da za ta zo da alkhairi fiye da budewan da yi mana game da irin yanda muka ji Maulana Sheikh Ibrahim yana fadin cewa wato wa kafani daha hibban la ubali
man qalani Allahu akbar
ni dai annabi ya isa min indai annabi na so na to kowa ma in yake ni bazan damu ba ba zan tuna ba ba zan kula ba
wa kafani tahibban la ubali man qalani
wa kafani tahibban la ubali
hakani Allahu akbar
sari man wasla al-gawani
wa tazil dhikra al-agani warmi bil bid al-hisani wasla makhtum ad-dinani wa kafani tahibban la ubali man qalani
sallallahu alaihi wa sallam to shi warjallan yana fadi da irin yanda ya sallama ga hadaran shugaba ya zamto babu wani abin da yake ganin ba annabi Muhammad ba
sallallahu alaihi wasallam
kuma ziyadatan wa alawatan ala zalik yadda mana darbi da ayan alqur'ani shakki ne da kuma biyantar mana da irin tamsiliyar rayuwar sahabban annabi yanda suke ba da rayuwar su wanda wannan jiki ne ya mutu sosai musamman kisan al-imamu ali alaihi salam yanda ya zamto wato fa ya fa taso a gaban shugaba ne zai annabi ya bashi tuta ya tafi akan shi ne gwanin da aka zaba wanda yushibbu Allah wa rasuluhu wa huwa aidan yushibbu Allah wa rasuluhu sai gashi kuma yana da abin da zai tambayi manzo Allah amma kunya yake yi ya juya baya ce ya rasulullahi kaza amma kai a haka kai yake tambaya ya rasulullahi kaza annabi na bashi amsa kuma bai juyo ba sai da aka yi nasara wannan wato ya ice mu ce wato mu jinjina wa sahabban annabi Muhammad ba banza Allah yake jinjina wa sahabbai ba wajen sadaukantarwa da suka yi wa annabi Muhammad wanda har Allah da kansa ya ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
walladhina ba'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari
sujud
alladhi dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja sab'ahu fa'adharahu fastaglaza فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار
سبحان الله
الله يتي يايسني دومين كافري سسامو كنشي رسو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعذرا عظيما وتصدقر دكي درايوا جنابي شغبا صلى الله عليه وسلم wannan al'ada ne na Allah umurni ne daga cikin alqur'ani da hadisi Allah yana gaya mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima
Allah
wato sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana wani mutumi ibn taymiya ya kawo a cikin littafin sa shi ma na asarin masul al-ashatin ar-rasul ya zo ya kwankwasa gidan shugaba ya kawo karan wani bayahudi da kuma yazo da kara annabi sai ba ba yahudan gaskiya sai da ji dadi ba sai gangara yayin gidan sai na Abubakar yaje ce ina kawo kara kaji ce ga annabi ka zo guna yace ai naje wajen annabi sallama yace ne annabi yace yace ya bashi gaskiya shine wajen kai ce ka je wajen annabi bayan hukuncin annabi akwai hukuncin da zan yi sai ya gangara da yake sai Abubakar bai kula shi ba sai wajen sayyidina Umar ibn al-Khattab yana zuwa yace masa kaji yace to ai wannan tambaya ai annabi ne ga ne fata ba sai ce ai naje wajen shi yace ka je wajen manzon Allah yace eh bayan nan ma naje wajen Abubakar kaji rani ina ka je wajen annabi yace yace bari fito yana shiga gida ya zaro takobi yazo ya fara kansa yace karanta wannan ayan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yace wallahi a la yu Allah sai yace fala Allah yace in ba haka bane la yu'minuna ba za su taba imani ba warar duka na rantsi da ubangijinka ya rasulullahi hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum hasse ya zamto sun mai da kai ne wanda zaka yi hukunci a cikin duk abin da ya tsaga tsakanin su ya zamto mushajara sannan kuma Allah yace summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita in dai annabi kai hukunci to kada kowa ya ji tsar a zuciyarsa domin da ya ji tsarin nan ba mu'mini bane wai sallimu taslima bayan nan kuma su sallama maka kai da fata shi yasa sahabbai suke gaban shugaba gawa bai kai su zama abin tasrifi ba a gaban shugaba idan mun duba hadisin nan wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan wanda ya samu riwayar sahabbai daban-daban wanda aka yi asulul hudaybiyya wanda aka zo aka turo ɗaya daga cikin mutanen Quraishawa da su Abu Sufyan suka turo shi ya zo ya zama musu kaman security da zai gane musu me yake faruwa yana zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gani ya ce wallahi ya zo ya samu sahabban annabi ga irin halin da suke ciki wani hali ka same su ya ce su Abu Sufyan lakad ji'tu kitra fi mulkihi wanda jashi ne fi mulkihi yace fa ma in ra'aytu ahadan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kun san ni ba bako bane wayeye ne naje daulan kisra naje daulan ina yace amma ban taba ganin daular da ake girmama shugaba irin yanda sahabban annabi suke girmama annabi muhammadu menene ka gani yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama idan har ya fata shi zai alula kadu ya kasatuna ala wudu'i ruwa kawai na alulan manzon Allah ba kawai ba ruwan alulan annabi sallallahu alaihi wasallam idan su gaba ya alula wannan wanda ya rage yace su sukan zara takobi kaman za su yaki akan neman sauran ruwan da shugaba ya wanke kafansa wala yatanakhamu nukhamatan wala yabsuqu busakan illa talaqawha bi aqfihim wa dalakuha biha ala wujuhihim yace idan annabi yayi jakaki ko ya tofar da yawo kafin wannan yawon ya sauka duka sahabbai sun yi redi kowa yana neman ya shafi wannan yawon domin ya shafa a fuskarsa in ya ja yawon ba wai a rigansa zai shafi ba a'a fuskarsa zai kai ya shafa wajen da ke ko ina kyau domin yawon shugaba wato wani irin magani ne wanda yake rabbani ne
ina son
dan yi wani
tambaya na'am zan yi shine lokacin da sahabban manzon Allah da su tara kacin manzon Allah
ya
shafa a fiskansu kuma bayan annabi shine mai koyar da Allah ne mai yi Allah ne mai bayarwa Allah ne mai warkarwa ba a neman taimakon kowa sai Allah amma annabi bai hana sai ya ce musu mushrikai bane ku
gaskiya ne
a yanzu wato waɗanda suke yin kallo ma annabi cewa kar a nemi taimakon annabi idan da annabi zai zo da su ce ba wani maganan wai a tara kakin annabi ko a tara ruwan alulan annabi sallallahu alaihi wasallam a sha sabida baya da wani amfani
a wajen su
a wajen su
haka ne wannan jawabin da Sheikh Nezi ka faɗa ai wannan suna masalafiye da aka ma ai ba yawo ba ko tafi shi kanshi shugaban wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi law ru'usum ai ba sai kake koyar musu gaba ba annabin kan zama da kaga ra'aytuhum yasuddunahum mustakbirun in annabin aka ce zai musu amfanarwa ba za su yadda ba amma kuma kaga anan sai gashi sahabban suna tara kaki su goga a fuskar su kai wani ruwayan ma yace idan har aka watsi sahabban gida gida suke bi waye a cikin ku ya samu wannan kakin ko yawon in an ce wa bani he yazo ma sallama kana fitowa he shafi fuskar kai shafa a fuskar sa saboda wai ka shafi abu mai daraja to irin wannan sadaukarwan ba mu isa mu ce komai ba sai dai mu ce ya ubangiji ka ba mu dama kaman yanda muke cikin wannan hali ya zama rayuwarmu gaba ɗaya ta shine cikin shugaba muna fatan ba mu roƙon canji wala mu shibrahim yana cewa walaita rasulullahi kana musa'iran libarhama naran khalidan kullu mas'ari yace ina ma da annabi yana azizi ta wuta a tattare da ni azizi ta wutar soyayya ya zama soyayya nake wa annabi wannan kunar begen da nake ji a ƙara yin zaginta a yi zigazigi ta ƙara kunnuwa khalidan ta zama har abada kullu mus'ari ko musa'irin duka dai kowane irin hura a babbaka da kaunar annabi Muhammadu to hakika wato sadaukarwa cikin shugaba wani abu ne wanda yake sai jarumai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya riskar da mu Allahumma alhiqna bihim na'am alhamdulillah
to alhamdulillah rabbil alamin mun gode wa Allah jawabai da muka samu daga Sheikh Muhammad Nasir Nasir Sunnah al-Muhammadiyya wa Qami al-Bid'a al-Shaytaniyya wanda
zamu saka ga ko kuma in kai da kai
zamu ga wanda alhamdulillahi mun ji daga bakin Sheikh Junaidu irin yanda ya zama na cewon sahabban sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato suka kasance suna son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda dama yana daya daga cikin shi'arus sahaba da suke gwada soyayyar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan sahabbai suna faɗa babban taken su akan soyayyar manzo Allah shine bi abi anta wa ummi ya rasulullah an san a duniya mutum bai da abu mafi tsada sama da iyaye to wannan sai ya zama na sahabbai suna faɗa duk yanda mutum yake son iyayen sa nan da uwa da uba to fansa ga mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fansa ga soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam sayyidina umaru yana faɗan wannan musamman a hudu basta shahara riya wanda yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah da abin da ya fara bude ta kira rayin mahaifiyata da ran mahaifina rasulullahi fansa ne gare ka har yanda yake kawo cewon wanda abin mamaki wanda inda mutanen yau waɗanda suke kyaman su ji ana faɗan girman annabi su ji ana kyaman suna kyaman faɗan darajojin manzo Allah da sun gane hudubar nan ta sayyidina Umaru kullun ni mamakin da nake ji a cikin takar makalla shine da yace wai laqad kana juz'un takhtubun nas alayhi falamma kafara an-nasu ittakhazta minbaran litusmi'ahum fahanna al-juz' wa baka fazalla yabki hatta wada'ta yadaka ash-sharifata alayhi fa ummatuka awladul hanin ilayka lamma farakta sayyidina Umaru yace akan kututturan dabino kake mana huduba da mutane suka yi yawa ya rasulullahi sai ka bar taba kututturan dabinan ka bar hawa kansa ka koma aka yi maka minbari kana hawa kan minbari dan ka jiyar da mutane sai zamana wannan kututturan dabinan yana ta kuka yana nishi mataccen kututturan dabinu wanda bai da rai mataccen bishiya amma saboda kaunar manzo Allah ya zamana yana kuka wanda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da zamana da annabi ya bar hawa kan shi wanda yake farkon masallaci da wanda yake karshen masallaci suna jin nishin kututturan dabinan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo sai da ya dora hannu a kansa sai ya ce mai yayi shiru zan baka zabi kana son in maida kai a nan dabino a shuka kai zamana ka rayu ka fito ka ci gaba da amfani ko kuma maida kai aljanna ka zamanto daga cikin dabinan aljanna wanda bayin Allah za su dinga shi kututturan dabino ya ce manzo Allah ya zaba aljanna manzo Allah ya ce a birni shi shikenan ya zama na bishiyan aljanna to abun mamaki sai sayyidina Umaru yake cewa al'umman manzo Allah ita ya kamata a ce tana son annabi fiye da kututturan dabinan nan to yau a cikin musulmai akwai wanda wannan kututturan dabinan ba ya fi su kaunar manzo Allah
in dai ta kai akar maka Allah ku tuturin dabino zai iya yin nishi kai wai ka duba karfin soyayya akar maka Allah abinda adatan an sani a al'ada wannan yana daga cikin jama'atu saboda ita akar maka Allah halittu da suka kasance kashi uku zaka samu akwai jama'atu sannan sama da jama'atu akwai tsirrai bishiyoyi nabato saboda suna dan girma sama da su sannan akwai dabbobi haiwanat sannan sai akwai insanu alal makhluqat kenan yana sama da waɗannan to shi fa wannan ya fita daga matakin sa na biyu da yake kai bishiya da yake tsoro ya koma cikin jama'atu saboda ya riga ya mutu ya zama kututtire amma da annabi
jama'atu
hadha qawli tadri muhammadan la ilaha
illallah
tadri muhammadan amma nan kututtiren da binin ya zama ne yana nishi yana fiki amma yau sai kaga mutun ya kalle kace masu addinin san annabi
muni ai
wannan abin sai ka rasa wannan wani irin musulmi ne ko musulmi
muni
yana zargin kawai da kana san manzo Allah ko wannan ka duba inda sahabban manzo Allah suke wanda anan akaran kuma Allah ka duba sayyidina Umar taken su kenan sahabbai dukkan su bi abi anta ummi ya rasulullah fidaka abi wa ummi ya rasulullah akwai ɗaya daga cikin sahabbai da yazo wajen manzo Allah yace ya rasulullah innaka la habbu ilayya min nafsi wallahi manzo Allah na fi son ka akan kaina wa innaka la habbu ilayya min ahli wa habbu ilayya min waladi na fi son ka akan iyalaina iyayena da dangina na fi son ka akan dan da na haifa dai yace wa inni la akunu fil bait fa azkuruk fa ma asbir hatta atika fa anzura ilayka ina zauna a gida ya rasulullah sai in jina tuna ka sho jina da kaji wannan abu yace in jina tuna manzo Allah sai in ji fa ma asbiru bana iya hakuri hatta atika hasina bu wajen ka rasulullah fa anzura ilayka in kalle ka tukunna kafin na ji hankali na ya kwanta yace to duk daga nan ina kalle ka sai in ƙara shiga damuwa yace wa idza zakartu mauti wa mautaka arafu annaka idza dakaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyina innati nazar rasul ya rasulullah kai ma zaka rasu to na san ya rasulullah tabbas yakinan kana aljanna kuma matakin ka shine a wannan lokacin ba da irin mu zaka zauna ba zaka zauna ne da manyan annabawa Adamu alayhi salam Ibrahim alayhi salam Musa su ma a saman su waɗannan su ne julasa unaka to ni kuma ba kufin annabi Adamu bane ba kufin annabi Isa bane ba kufin annabi Ibrahim bane wannan abin ya zan yi wa inni idza dakhaltu aljannata to umma na shiga aljanna khashitu alla araka annabi yana tsoron ya zama a ce bazan samu ganin ka ba ka duba anan akarin kallon lafiyar badin da zamu cire ba damuwansa shiga aljanna bane fa eh anan ba damuwansa aljanna bane saboda in aljanna an shiga ita aljanna ai darul aminina ne ba a samu khauf to amma me ya kawo yake cewa wa inni khashitu idza dakhaltul janna in na shiga aljanna in ji tsoro to me shigo da tsoron sai ce babban tsoron yawwa idza dakhaltu me ya jawo tsoron Allah araka to sai sa aka tambaye wani babban sufi aka ce masa kaifa tasifu na'imal janna ya zaka sifanta mana dadin aljanna da ya shiru ya dago kai sai ya ce fi ha rasulullah
la ilaha
illa ya ce a cikin aljanna akwai manzo Allah shine kawai dadin ta aljannan ka cira annabi ta zama kango
walau lan tizazun
bil jilali bi nurihi lama hanna nahwa al khuld kullu mubassir inda shi ibrahim eh walau lan tizazun fil jilali bi nurihi da ba dan jin dadi da hasken manzo Allah cikin aljanna ba lama hanna nawal kulli kullu mubassiri da duk wani mai basira ba zai sha'awan aljanna ba
la ilaha
illa ba zai sha'awan aljanna ba da ma da ba dan annabi ba annabi shine aljanna sai sa aka ce wai shi yanda ka san Allah baya rabuwa da manzo Allah kullum ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah atiu Allah wa atiu rasula yanda Allah yake cewa waridwanun minallahi akbar ridwanun minallahi akbar ridwanullahi aljanna shine ba ku annabi ka ganka ce kana makwabtaka da manzo Allah to wannan sahabin yake cewa babban abin da nake tsoro in na shiga aljanna kan na ganka manzo Allah sai bai mayar mai da amsa ba sai da malaika jibril ya sako sai ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina shikenan aka saukar da wannan ayan kuma a ƙarshen ayan mai tace wa hasuna ulaika
zalikal
fadlu
a hakan ma fa
ba aiki bane zalikal fadlu min Allah ka san kamar yanda qur'ani ne yake faɗa duk wani abu da ka gani sai sa annabi yan uwa mu gode wa Allah manzo Allah da yake gani ba wai kokari bane kawai ka ce ni na ji yau barin so yanzu ba na san shi bari gobe in so shi sai an soka sai an zabe ka kamar yanda alqur'ani yayi ko Allah ya fada yace daga cikin masu karanta alqur'ani akwai zalimun li nafsihi sawal ladina safaina min ibadina hum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid yan takatsake kenan ko wa minhum sabiqun bil khairati amma qayyada hadil ma'zuniyyal ilahiyya sai yace wa minhum sabiqun bil khairati sai yace bi iznillah amma sai yace jannatu adinin yadkhulunha to wadannan abubuwa da yan uwa za su gani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullun roko zaka dinga yi kullun ka dinga roko kar ya zama da cewon wato alhayyu la yumanu alaihi alfitna Allah ya bar mu da manzo Allah musamman wannan zamani da tazo da wani irin guguwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana masu masa hasada ba ɗan waje bane ɗan wanda suke cewa suna ciki ne ah annabi bai kai kaza ba ah iyayensa suna kaza ah annabi bai da kaza ah ba zai amfane ka ba to wannan babban musibar ta fi kowa in mutun ya take wannan guguwar ta dibe shi to shikenan
subhanallah
Allah ya tsare mu da kan din da mutun amin duk yanda mutun zai je ya dawo ya je ya dawo bala'i da musiba da iska da ruwa da komai da komai kai dai a ganka da annabi to ka tsira insha Allah da kan Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shir junayd
to alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wato Sheikh Abul Fati masha Allah ya kawo mana bayani akan sadaukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fiskan da mutum bai mance da komai ya zaman to annabi shine a gaban sa amma dan yi albishir zuwa ga masoyan annabi
sallallahu alaihi wasallam
البشر ان ذني شيني ابن الفازازي يكي حرام عليه النار قلب
أحبه
رسول كريم ما أساقط ربه وإد لأهوال القيامة هبه وحسبي فليلمه الملاذ وملجأ
الله أكبر
يا حرام تما دزوتي عند تكيسان النبي وتاية تبغى ننزوتي أكل شيء ما يتيني دك مصيبون القيامة wannan bala'in na siradi bala'i na mahshar bala'i na zaman kabari to uiddu li ahwali alqiyamati hubbahu
subhanallah
san annabi ne yi tanadi ma duk wani musiban alqiyama yace kuma wallahi wa hasbi fali minhu malazun wa malja'u
to wai menene busire ke tsani
ha shahu an yuhri marradi makarimahu aw yarji al
to ba wannan ba akaram kallati namun mana baitin da wadannan suke su wahabiya suke kaiwa ya akram al khalu mali man aluju bihi siwaka inda hulul hadith al an shi
ko ci bayan ce mawahib rabb al arshi
da muhammadin sallallahu alaihi wa muhammadin
in Allah zai ba nuna ba annabi ne kawai
annabi ne in kaga bai baka annabi ba to ya hana maka komai ne ko da a zahiri khayali yana sawara maka Allah ya baka wani
abu ne ba su sai tara musu sai ce musu to gashi nan na ba la
ilaha illallah
wa iza kasaba Allahu mithaqan nabiyina lama zaitu min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ba'akum min nabiyyi wa la tansurunna to ka duba wani jawabi da naji daga bakin Sheikh Bashir Sheikh Daru Usman Bauchi sai yake cewa da Allah ya tashi zai gaya wa annabawa sai yake to sai ba su sufofin sahabban annabi guda biyu la tuminun nabihi al muhajiruna wa la tansurunnahu za ku dau za ku zaman to al ansar sai kun zaman to sahabban manzo Allah la tuminun nabihi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali wa la tansurunna su kuma mutanen Madina irin su Sa'adu su waye da sauransu annabi sai dai zamana an bayar sannan kuma ka duba wani abin mamaki qala aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqararna to qala fashhadu to wa ana ma'akum la ilaha illa
Allah ana ma'akum
min ash-shahidin akramakallahu bismillah
Allahu akbar to
subhanallah annabi da girma yake
san annabi sallallahu alaihi wasallam yana fansar da mutum ga dukkanin musiba san annabi riba ne da mutum ba zai taba rasa uwar kudinsa ba
Allahu akbar
san annabi ni'ima ne wanda ba wani ni'ima da za a kwatanta shi da shi a din ni'imomin duniya saboda shi ne abin da zai amfane ka a kowane hali kake yanda
sallallahu alaihi
wasallam soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me al-busiri yake cewa yake ce laitahu hassani bi ru'yati wajhi
subhanallah subhanallah an kulli man ra'ahu shaqa la ilaha illallah
wa idha shimta bishrahu
wa nadahu azhalat talak al-anwar wal
anwar yace ni ba ni da wani buri ina ma duk sarshen sakamako ne zamanto Allah ya ban dama in kalli fiskan annabi
sallallahu alaihi
kallo koda guda ɗaya wanda na san duk wanda ya kalli wannan fiskan za ka an kulli man ra'ahu shaqa'u ba shi babu rashin rabo kuma idan ka kalli fiska ko ka ji kamshin sa to rudewa za ka yi azhalat kal anwar wal anwa'u in ka duba a can wajen da yayi bayanin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa wajimna min al-mahabati hatta la kalama minna wa la ima'u wa zahilna inda liqa'i wa kam azhala sabban min al-habibi liqa'u yace mun rude
ya khaira man yammamal afula sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ayn kirrusni ya man huwa al ayatul kubra li mu'tabirin ya man huwa al ni'matul uzmani sallallahu
rayta min haramin
laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulami
mawlaya
salli wa sallim daiman abada ala habibika sayyidil khalqi
wa wajimna min al mahabati
subhanallahi
mun rude saboda kwarjinin ka
aga radallahu ran da na fara zuwa madinan manzo Allah na hango al qubbatul khadara na rantsi da Allah hajjiya na kama ji
la ilaha
sai ina jin ka gani shi ina kallon ka manzo a ce kai tashi mafarki kake
la ilaha
billahi alladhi la ilaha illa huwa
sai na tuna
kawai hin ji jiki
na tuna kawai mu ina ne ga madina muna kokarin mu ajiye kayan mu kawai sai muka rasa junan mu kawai wane ya zille yayi ta nan wane ya zille yayi
askal madina askal madina hotel
mai ka shiga wajen zama restaurant
ne sala ko
akwai wajen da suke
faɗa irin
wajen jira
din wajen intizar
reception a shi ne a askal madina hotel din ko
wallahi oh jimna minan mahabbata hatta la kalama min nace
wala imau
ni da na tsaya a gaban ka dan yi magana na gagara maganan na yi ishara ma zuwa ga abin da nake so na ce na gagara
ka saka roƙon Allah afuwar ka ya kuri waya tsare ka duk abin da yake mutun a abin da yafi gwanan cewa to a cikin abin yake ganin girman Allah kuma abin ya ruda shi shine ma'anan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid in annabi kake so to a cikin annabi Allah zai ruda ka zai nuna maka annabi babba ne sai kaga kogi ne da zaka yi ta iyo
ayfa huwa tajalliz
zati man huwa aynuha
wa mulkul ali
min hakaza malaku to kuma ga ranka Allah wai yanzu in wani ne fa yazo yana karanta alqur'ani da ya karanta malamin nahwu da ya karanto yace kai jama'a yanzu haka Allah ya iya na hauda ma ka gani shi tajallin nahau ya gani
ya rutin
jamalar maganan Allah
rudewa ne irin na shadahat
asabi shiddatul farahi
asabi
to yaya kake ganin wanda ya narke cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallallahu
wa zahilna min al mahabati
la ilaha illa allah
abun kwarjinin annabi
ke mai mintawa
da yanda muka kalli raudan annabi yace wallahi mun rudi yace wa kam azhala sabban min al habibi liqa'u yace sau nawa masoyi in ya hadu da masoyi ya kan rude ya kama
wani yanzu da gaske akwai wanda in ana wannan maganar fa baya jin dadi
shehu ibrahim yace aya nafsu adratil
amani
sahadihi maradi khairin nas wa nur yasau fa alqad asaha
wastaqarrat biha lawa walil
munabalu ayniki tadma'u fama balu hadha ash-shawqi
washamlu jani فمن
الحبل موصول ومن الوصل نقو ولو صوروني
في الحقيقة لن يروا سوى شخص معبود به نتم التوفى بائس إبراهيم للشوق واحد فلست أسنيه ولم أكو أجمو لا إله إلا الله
واتو أبون باية فسروا وان دي يغاني يا غاني وان دي يغاني بكما الله يغاني الدش
تو ني أكرم كاللاني كويكو يمون أزرين تبيوكو واتو
ni akaron kallahu ka san tayaya za a yi a ce fi sabilillah wa rasulihi in dai ba sunan ka John ko sunan ka Lincoln ko sunan ka Peter ba ya zamana in ana maganar manzo Allah ba ka so
domin abin da yasa na ne muku wannan tambaya akaron kallahu shi ne
zaka ga
abin da yasa kana ji abin da yasa nayi wannan tambayan akaron kallahu abin da yasa nayi wannan tambaye shi ne wato akwai wata kasan misali akwai ka'ida ta rayuwa
to ita kaida ta rayuwa yakan zama na kowanne dan adam yana sarayani akan ta. Misali zaka ga in kana son mace kullun kana son a dinga yawan ambatanta. Man ahabba shay'an man ahabba shay'an aksara min zikiri. In kaga wani abu da yayi kama da abin da kake so ma sai ka ji kana son abin yanda majnunu layla yake fada. Lailansa tayi kalan baki baki sai yace uhibbu bi hubbi hasudana hatta hababtu bi hubbi hasudal kilabi. Ina san Laila ina san bakakken mutane saboda Laila tayi kalan baki baki kai dan Laila tayi baki baki in naga bakin karima san sa nake amuru ala diyari diyari Laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shaghabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara agaroka Allah din nan anguwan kana san in kana da budurwa anan anguwan haske anguwan yake maka zaka ga anguwan ya maka haske in an ce maka zan zo wani Buhari kwatas ko zan zo wani waje zaka ji hankalin ka ya kwanta to amma abun mamaki wanda ya yadda ya shiga karkashin shi'arin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da annabi in ka zo wai kana san ka ga bacin ransa sai in ka ce annabi muhammadu
a'udhu billahi
sai in ka ce manzo Allah sama yake da kowa
wannan alaman kiyaye
sai in ka ce manzo Allah yana sama da malamin sa ko in ka ce annabi yana sama da iyayensa sai ka ga hankalin sa ya tashi
alaman kiyaye
kuma wai yana takawa da la ilaha illallah wallahi ni kaina ya kasa kullewa na kasa fahimtar wannan abu tambayar da zan maka shi wannan nasir wani istifsari kake da shi akan haka me ya jawo musu wannan shakawa
shakawa ce abadiya abinda ka fara faɗa tun farko cewa ita wato sadaukantarwa cikin shugaba ko kuma samun hasken annabi babu wanda ya isa same shi sai wanda ya zamto alƙalamin kuda tun farko ta zabe shi duk wanda ba a zabe shi ba dama yana can dama Allah ya ce faminkum mu'minun faminkum kafir ko akwai kafiri akwai mu'mini amma wanda yake kafiri wanda yake shaki ina alakarsa da annabi Muhammad wai nan da su tafi can Allah ya yi mu fafin nari Allah ya sa mana cikin sa'idu fafil jannati
amin
to wato abinda na tuna bayanin da kake lokacin da muka garaudan shugaba ka san lokacin wato wani irin zakuwa ne an kwana ido biyu ba a yi bacci ba mun zaci kai da mun sauka jirgin mako ya zamu kalli rauda ne haka ba ka ce a'a sai an karasa an je garin makka ai garin mene sunan wajen da ke sokan jirgin na makka yanda muka sauka
jidda
daga jidda aka sake daukan moto bayan mun kwan ido biyu muka sake sai kusan 12 ko dai ina tunani muka isa garin madina ai mai isa azhar akai domin lokacin muna isa abinda na fara gani shine wato da na tsaya a gaban rauda wannan kalman da ka faɗa wawa jimla'in min al-mahabati hatta la kalama minna wala ima'u to da na tsaya nayi shuru na rasa me zan ce kaman to ga annabi muhammadu to me zaka yi aya nafsu adrakti al-amani fa hadhihi
ai magana ta ne shaytan
zaki eh aka ran kallon zan maka wani tambaya kai saboda cikin ka san na lura da comment shin da zan maka tambaya zaka ansa amma bari sha mun nasir kadira
a an yi ban ma fara magana amma bari mai
to akwai wata tambaya ka kalla dan bashi ka ansa wannan tambayar wani bawan Allah ne ya kamata dan ina karanta comment sai na ga ya rubuta wallahi duk kaunar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bisa sallallahu alaihi wasallam bari na faɗa indai baka indai baka mai masa baka masa biyayya ba da imani ba to wallahi ba zai amfanar da kai komai ba to ya kamata mutane su san menene soyayya menene biyayya kuma shin ana samun biyayya ba soyayya sunan wanda ya faɗi wannan naga kaman alamun babban mutum ne sunansa Muhammad Ayatullah Faruk to muna mai addu'an Allah ya shirye shi
to maganar da zan faɗa a daidai wannan kalmar shine wato Sheikh Nasir ya zo wani gaba wanda yawo yana kokarin ya zuhu daga baki na sabida dadin abin da zai faɗa
na'am
aiwa a Madina
dai
da kuma rudewa da aka shiga da yake ce mun tsaya jugun jugun ba mu san me zamu ce ban ba
ni ga san me wallahi daga sai da irin yara suna langadin nan shi na ne kawai ka gane
ba mu san me zamu ce ba sai dai kawai misalin abin da Busiri yace yace hadhihi illati
wa
habibi laysa yakfa alayka lilqalbi da'u hadhihi illati wa anta habibi laysa yakfa alayka lilqalbi da'u ya nabiyyal hudastiga
fatamalhufin adarrat
bihalihi halihi alhawba ya abin da kake so kawai ya rasulullah
saboda haka bayanin maganan da wancan yayi san annabi ba zai amfanar da mutum ba idan baya bin annabi to alhamdulillah mu dai gurgudu muna bin manzon Allah ba mu mu za a fada mu wannan ba gurgudu magabatan mu suna tsayuwa akan sunnah
idza sara khairun nas
dan mafi yawa su sukan waɗanda sukan yi wannan magana sukan yi wannan magana ne su fada cewa mu muna san annabi ne ba mu bin annabi wannan ƙarya ne magabatan mu sune tatattun wanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aje a duba dukkanin littattafai na magabata da a samu mutasawwifa ƙarshe ma gwagwarmayan da aka yi tayi na yada musulunci a fadin duniya Salahuddin Ayyubi sufi ne ai ko ba sufi bane
Umar al-Futi
sufi ne dan fodiyo a Nigeria sufi ne Abdullahi Gwandu sufi ne me ya Abdullahi
waya aka ranka labu goranta musu
Abdullahi Gwandu yana fadan wani abu kan na manta yana ce amamahum da awatul qadiri lana amamana wajumatul jam'i kuffari yasu yaquduhum dallu fi khailin wa fi rijlin wannan baitoci da yake fada wannan abu ne ma'alumi kawai abinda zan ce shine raina annabi ne da raina son sa kana kokarin ka kushe masoyin annabi dan ka lazumta masa abinda kai zuciyarka ke tunani akan sa biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ne na kamalan soyayya amma mun ga wanda soyayya ne amfanar da su mun ga kuma wanda sun ba annabin sau da kafa a zahiri
yanzu aka ronka Allah eh to aka ronka Allah zan yi magana daya nan saboda na abin nan minti da sai mai rama da abin magana abin da yake faruwa yan uwa su fahimta Abdullahi bin Ubay bin Salul duk sallanka yaqinan sallarka ba ta kai ta Abdullahi bin Ubay bin Salul cewa saboda ka san me sa shi a bayan manzo Allah ya salla kage sallar sa yaqini ce kai kuma taka kokonto ce a zatan ka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da me suka wai mutane ya kamata su fahimci wani abu sahabban manzo Allah fa ba masu mai bane suna iya yin kuskure suna iya yin laifi suna iya yin abubuwan da Allah ya hana Qur'ani di ya gaya mana wannan guraren da Qur'ani ya zarge su amma da me sahabbai suka tashi banda kabair amma da me sahabbai suka tashi suka girma suka yi babban girma shine da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar da ake cewa shine shugaban sahabbai gaba daya mafi daraja da me yafi su bi shay'in ne wa karati qalbihi da wani abu ne da ya girmama a zuciyarsa sai ya sa maganar da muka fada da zu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye anan ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi mata sa'a yaushe ne tashin kiyama manzo Allah ya ce ma za a adatta laha me ka tanadar mata yace ni dai ban tanadar mata yawan sallah ko yawan azumi ko yawan kaza ba sune bin annabin ba walakinni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai ni ina son Allah ina son annabi sai manzo Allah ya ce ni almar'u ma man ahabba sayyidina Anas bin Malik yace tunda muke farin ciki a Madina da kasancewa mu da annabi ba mu taba yin wani farin ciki irin wannan ranan nan da manzo Allah ya ce almar'u ma man ahabba sannan kuma ina wani misali da dan uwa Malam Basado yake bayarwa biyayya akwai biyayyar da kake yin ta dole kai yanzu kana yin biyayya ne ka san in baka bo ba ma zaka shiga wuta to an yadda da wutan gaskiya ne to amma ka ba annabi dan ya cancanta ta hanyar soyayya kar tsoron wuta ya saka ka ba annabi saboda me yanzu kamar yadda ake faɗa ne karamin Allah cikin sakan daya dan sanda Azizu sai ya kama abin hawanka kana tafiya da mota sai ya kama kai ya rike mu kullun kawai sai ya kama tafiya sai ka ce maka zo sai ka kama binsa ko ai binsa kai kuma ya maka umarni ka bi shi amma da Allah bin sannan da kake so ne yasa kake binsa ba soyayya bane yake sa kake binsa kuma ba girmama a ciki
kuma ba girmama amma an ce ga wacce yar budurwarka da kake so zaka ga kana binta kana zuwa gidansu to wannan biyayyar da kake mata wannan ba'isun ne anil hubbi shi kuma wannan biyayyar da kake wa dan sanda ba'isun ne anil kursi an fi karfin kani to ku kuna bin annabi ne biyayyar da take ba'isun anil kursi kuna kin sa eh kin sa kuke yi kuna kin dole ce ta sa ku kuna tsoron kun san in ba ku ba kun san narkon sai ku bi amma ana san kawai kaso annabi dan ya cancanta kaso shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan ne zaka ga amfanin soyayya
bismillah eh to ai ina ga lokaci ya kure da ni ma na son dan karanta su baitoci ne na sadaukarwar malamu shehu radiyallahu anhu da yayi ga janabin shugaba sallallahu alaihi wasallam to amma kasancewa an tattauna wasu masaloli wanda suke masu amfani sai dai in zuwa wani zaman insha Allah eh to baitoci ne wanda
wato abin da yasa jawabin da aka dan yi Yesu suna nan da amfani sosai musamman wannan maganar na san ya kamata shalfati zama na gaba mu hasase mata lokaci mu tattauna soyayya da kuma biyayya ga janabin shugaba a cikin umsiyar mu sai zama mun mata tattaunawa ce wanda a cikin ta cikin nishadi wanda su masu wannan zage-zagen dama ba mu kula su kuma
wannan shi aka ronkan ladi yake abin da yasa aka yi magana ba zagi bane shi kaman ya fadi kuma naga alamun cewa kaman babban mutum ne ba zagi yayi ba gaskiya kawai dai ya fada ne a haka to kaga yana da kyau a nusar da shi in yana cikin wani
yanayi to babu komai dai irin wannan dama da yawa an ga haka cikin da kaga mutumin da ake fadin manzon Allah amma shi kuma yana ta dagewa wajen ya kankare maganar soyayyar shugaba to dama ina ga irin wannan dama kamata yayi ya zama mu bar su a makamin su wa muna kan mukaminmu kuma jawabin da aka yi nan lalle shek ina ga a saka rana wanda zai zama tattaunawar mu akan wannan ne dan naga akwai jawabi da ka kawo wanda yana da muhimmanci mu kasa sai musu lokaci kuma za su yi amfani sosai sosai sannan abu na maganar rauda din nan akwai wani baiti da zaje gaban annabi
sallallahu alaihi
wasallam farkon zuwa ina da wasu bukatu a raina wanda sun taru da bukatun yan uwa wallahi da nake tsaya nan shiru duk addu'an da na iya yi na gagara kawa da ina tunanin in an je gaban rauda ko kuka zai kama ni in fadi in suma wallahi inda ka san an rike dijiya na kawai shi ne ji kawai galau nake nayi shiru nake kai
amma wani yasa kai kadai kanka kake tunawa a rauda ba
tare muke ai tare muke ne abin da yasa ka fara bayanin yanda muke ne to ka san karshe baitin da yake zuwa min a azkuru hajati a maskutu sayyidi
wallahi
wallahi baitin da nake raka inda jana tsaya dan fadi bukatu sai nayi shiru sai to a maskutu hajati a maskutu a azkuru hajati a maskutu sayyidi shin in fadi bukatan ne ko kuma in yi shiru sai kai alayka salatu lillahi ya mustafa alkawun annam
ni kuma ga rokan laran da zamu yi ban kwana a wuyi na dinga fada
na'am
na kalli qubbatul khadra'i tunda ba sallah nake ba annabi zan kalla ba wani kato da ya isa ya samu mun je gaban annabi mu juya wa annabi baya sunan tauhidi duk wanda ya juya annabi baya fasiki ne annabi ake kallo in kana sallah ka kalli kai ni in zan yi sallan ma he na zaga ta yanda raudan annabin yana gaba na
me zan annabi limaninka
annabi ne limanin yawa sallabihim wa humuladaihi wala'u kana al imam wa kulluhum ma'muma annabi ba ma bai suke ballantana kai din banza annabi muke sawa a gaban mu ba ruwan mu da naje nace wa annabi to sai nace alam tu ulil jili fawqa muradihi
wa alaytahu
bila kul fatin izjitahu bil bashairi alam tansibi shaykh at-tijani khatiman wa alaytahu fawqa shuyukh al-akabir wannan ne ka gaya wa annabi annabi na san ka ba sida bil qadar ba tare da ya sha wahala ba ka ba shi annabi na san ka ba shi utijani ka dauka ka shi utijani ka dora shi a saman ashyukul akabir da haka manzo Allah ni ma nazo ka bani sallallahu alaihi wasallam
to da naga kowa yana kawo shi abin da yake fada ni idan na shiga rauda ni idan na shiga rauda bari ka ji mana a'a ni idan na tsaya a gaban ka ce
sai ka tsaya gaban annabi
da hajati
amal kuti sayyidi alayka
salatu lillahi ma tahara alqalba to ni kuma idan na shiga rauda akwai wasu baitoci shi Ibrahim da basu shige shida ba zuwa takwas ba dabibi karibun ba rasul ilahi alalamin
ta'ala ilahi alalamin
qadimuka nada
ya rasul ta'ala
qadimuka nada ya rasul
fala ura
faqiran ila ghayri ilahi ta'ala qadimun bi aqsal garbi
yad'u muhammadan
wa laysa yara ghayra rasul simala تساغر اندي
غير احمد
انني ارجي الى الحاج لعباد
نوالا
فحبه على مقدار خلق
لا اله الا البرايا اداء لا يخاف زوالا
ففي كل حي
ارخبت بنعمة
واني كشاس قد اروم نوالا
دا متان
عليك سلام الله ثم سلامه وتشمل
اصحاب النبي وعلى
ابن دني نتي
والله يا كرمك الله دا سن سن حقيقه
kai
ni fa ka saka ni gira waye ce ka karanta
wannan
ina karanta da bibi garibin ma
alsi kaimiya wallahi bana san
ki qabiluni yawmin muqaffal mushaffu arani idza ma ji'tu
yawma muhammadan sallallahu alaihi
wasallam haqqa amali kama atawaqqau muhammadu khairal alamin wasilati ataka qadimun dari'un yatashaffu أتيت بسنوي ثم آلي وإلدتي ازدراء وهول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لهذبكم يأمهم التشتيء وأجمع وأكتأ أيا نفس
أدركت الأواني فهذه مرابئ خير الناس والنور يقطو
فأتلقد أساها
واتقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عيني تدمع
فما بال هذا الشوك والشمل جانئ ولا الحبل موصول فما الوصل يمنع ولو صوروني
إلى قيمة لن يروا سوى
كم جاود وحرزوا وجن ليكيت عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مدين عليك
صلاة
الله سلامه لقاء
كحسن للقلب موجع واتو الحمد لله رب العالمين
بعد هذا كله
سوف أرجع من أجاوة babban abin da muke godiya wa Allah wato yanda Maulana Mushawara radiyallahu ta'ala an yake fada faduwa kasa da rugujewar rayuwa da asara a cikin rayuwa ya zama na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayka salatullahi thumma salamuhu fa aishun bidunil hubbi fi kamubayyu rayuwa mu a gurin mu kaskanci a cikin ta shine azare mana annabi shine mun shiga dukkan kaskancin duniya da lahira fa aishun bidunil hubbi fika rayuwa annabi ba tare da soyayyan ka ba mu bayyau wanda rayuwar yan shaye-shaye da ita wanda rayuwar yan giya wanda rayuwar bariki wanda rayuwar dukkan wani kazantancen rayuwa da zara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka muke kira da nasiha wa yan uwa shine wato ad-durratul bayda da Allah ya danka a hannun mu mutijanawa da sauran sufaye dari kula alallahi gaba
da musulmai kuma banda wanda suke kungiya
koma wai hatta karamakallahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka
illa hafatan lin nas kana duba ga hadarin shugaba
ne
to dukkan al'umma ne
ad-durratul bayda da Allah ya danka a hannun mu shine annabi alayhi salatu wassalam shi manzo Allah shi da kansa ya fada yake cewa innama ana rahmatun muhudatun ni ne rahmat da Allah ya dauka yake wa bayi hungwana ba ku to daga ran da mutum ya zama ne yana rayuwa yana jin irin wannan wadansu abubuwa da wasu suke ji tijaha ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi tallahi ya tafi gurin likitocin zuciya su wanke zuciya mu dai muna godiya wa Allah wannan abin da muke ji din muna san aminka shi so trillion so genius din akwai da nambobin da ba adadi na soyar manzo Allah Allah ya ninka mana kuma muna kira ga yan uwa har karshen rayuwa Allah ya bar mu da annabi Allah ya bar mu da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara mu a gaban annabi shi amma Nasir in kai
ya aina ga
in yayi aini ne aka ran kalla ni ne ana staki so
akasal waqta kullu
la 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 la
akasal waqta hatta
wallahi ba haka bane ba gaskiya bane ba ni ban ma akasal
ba akasal waqta ma sakana staki
wallahi ta kai ku ma yanzu zai yi aka ran kalla yayi
ba azruhu li annahu yani kad dakala baban
a yanzu ba komai akarin kalla wa miskul khitami da zai zama in shiwan man nashiri maganar minti daya kai maganar minti daya ni miskul
ai ni ba ma zan yi ma minti daya ba ko abin da zai jawabin da
kai
wannan wato mu gode wa Allah kuma bin nabiyyi muhattaba lalle kuma mu yi kokari kowanne a cikin mu yana binciken ransa lalle wannan zamani ne da akwai ashigal
kai ashigal wallahi
shajilal ashigal gal wanda suke shigaltarwa to gaskiya dukkanin wani musulmi musamman mumini washidi kar ya bari wasu su shigaltar da ranka ya zanto zaka iya rana ta fito ta fadi ga annabi salati a karanci dari ba wannan ka fadi ka lalace in zaka rana ta fito ta fadi baka iya manzo Allah salati dari ba domin akalla ko bayan sallah goma za ka yi kai manzon Allah to na biyu kuma dan shi salati yana ƙara dankon alaƙar mutum da annabi Muhammad duk da akwai hayaniya na kaza kasaniyar kasuwa hayaniyar kaza to kai yadda ka tabbatar cewa kana da wani lokaci muhassasan da ka barshi dan kawai kai munajati da Annabi Muhammad kai munajati da hadaran Ubangiji wannan lokacin naka ne na kanka wanda mun gode wa Allah shukran Allah fakran duka rayuwarmu da lokacin mu babu da wani lokacin da ba na Annabi Muhammad ba duka kawai mu babu da wani lokacin da ba na manzon Allah ba in ka ji mu muna magana ko dagga murya muke akan annabi in mun kwantar akan manzon Allah ne to saka kar wani mai shagaltarwa ya shagaltar da kai mi kokari la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum in dai ku ka samu shiriya to wanda ya bata fa ba zai cutar da ku ba lalle yana da kyau da mu tsaya mu tsara mashiga amma duk wanda muka ga cewa yayi nisa bai jin kira to wannan man tawalla fa'ila saka lalle mi kokari yan uwa abinda muka karanta a yau shine sadaukantarwa ga danabin shugaba yaya mutum zai bada rayuwarsa da lokacinsa da mutuncinsa da ƴaƴansa da danginsa duka wa Annabi Muhammadu to idan ko mutum ya tabbatar fa bai yi wannan ba kuma ba shi da wannan a cikin tsarin sa to wallahi yana cikin fasikai ayan nan da Allah yake faɗa cikin suratul tauba kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum واموالكم واموال ترتوها وتجارة تكسون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجعل في سبيل الله شفتا ربكم
سبحان الله
حتى ياتي الله بامره كشان الله ياتي ان الله هو الله لا يهلك من فاسقين ان الله لا يهلك من فاسقين وبنجي ياتي بايا شريت دمتا ني فاسقين تو دو وندا بيسدوكر دا كانسا وا النبي با يجزي ايا يو اقدري تنبيه دوني وشو ابراهيم ya shauda a ce ka zo a zamanin manzon Allah wani irin rawa zaka taka yace wallahi akan yanda nake din na kura kaina ba zan iya karawa ba da zan ga shugaba wai a halin da nake cikin yanzu ni na gama kura kaina gaba daya na gama kura kaina ya kai ga cewa saraitu bi ruhi aqata fi jism ahmadin fatamma lika'un bayna dayni hulani علم لا وعين اليوم
عين محمد سرات في الروح في هيكل
لا لا ابن ليس اوكي وهل ان يرى الرئيس وهو لا كذا اكو من ابو ده من غني با منزان الله با تو لالا ين اوا مي تو كوكارن سيري كانا صلاتي كانا حضرتو النبي كانا حضرتو النبي
داك كانا حضرتو تشنس صلى
الله عليه وسلم كانا حضرتو اك لاقو داي سلاك ناس ده كما كوسنچن سا
حير فكريا
تنورت في حالتي فحالني جمال رسول الله حير فكريا
تنورت في حالتي
فحالني جمال رسول الله بيت دان قرتا شيني لوكاشن ده شيور جل الله يغا من الله صلى الله عليه وسلم بيت نن ديكي قرنتاوا نا لانيا وندا تشي يكي كاو تيوا واتو وجودا هيبتا وجلالا
جماعه وجودا هيبتا هيبتا وجلالا وابصرت من ذا بهجه
وجمالا
جمالك
جمالك حيبة هيبه ومحبه وانت اتم المرسلين كمالا محمد يا خير الامان
وسيلتي
اباك الهي ما يفوت مقالا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين
باش اكرم الله عليه وسلم شيخ جنيد
ni alhamdulillah kamin izini da minti dayan kalle
mun kai abin ka ni ni wai ba ni ne ana
to
alal mudir
ranan da nan boye dara ayi abin
al mudiru yudiru ru'usa to yanzu dai kashi ga lokacin da ba na ka
ba al mudiru la yudaru to alhamdulillah rabbil alamin wadannan kalmomi jawahirul laali wanda zuciyar duk masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam dai nasu da shi qurratu ainil ahbab wanda Sheikh Nasir yayi Sheikh Abdul Fatih yayi wallahi mun san yan uwa ka ba su san a kare mu ma ba mu san a kare mukan yi ne gurgudan mukan dama ko da shi a cikin sa muke to lallai Allah ya kara mana san annabi
sallallahu alaihi wasallam
Allah ya sa mu ganshi
amin
daga duniya mu ganshi muna shiga kabari mu ganshi ranan alkiyama mu ganshi ya kira sunana ya kira sunan Sheikh Abdul Fatih ya kira sunan Sheikh Nasir ya kira sunan Saidi Alubaban karatu ya kira sunan mai ce ina wane na ina wane
na da masu sauraron mu shekara
mun tada su ya kira sunan masoya manzon Allah masoyan sa shi yafi kowa sanin shine huwa awfal khalqi bil zimami shi yafi kowa cika alƙawari to burin mu shine Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu
فلا تحرمنا اللهم رؤيته وأمتنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين وأن شينك المؤمنين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس آني وليس لي عمل ألقى الأليم به سوى محبته العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني تحية السمد المولى ورحمته ما جنت الورق في أوراق أغساني عليك يا أروة الوسقى ويا سند الأوفى ومنبره روحي وريهاني إن جاء الإمام الجزولي للدلائل الخيرات أكرمك الله
أبن ديك يا أقينا ترشيد زني إن شاء الله تبارك وتعالى شيني كرازوا بيوم واتشي ومساني يلا إيدا تشتم alamomi na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam shine bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghirin wa kabirin fil harakati was sakanati duk abinda mutum zai yi zaman sallallahu yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam wala mushi ibrahim yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu yana cewa ayyan nasu خلوا الحزل وقفوا محمد
والا ترون اليوم جد برائي
كبروا ساكو بما نوني جهر هكذا زاكو قبائد باني تاردا ذالله ينا تشاوكما تمسك بأزيال النبي متابعا مذاهبه والمهد ساكو فرانا كريك جزا من ذا الله كان أبو سبيا من ذا الله يي ننيكي سننكما واتو باين واتو أنبي من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببرم با wanda ita mutaba'a farki ce babbar rumfar ita ce soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zamana komai naka kana istinaji ga annabi duk abin da zaka roki Allah ya baka ka roka ya baka ta wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yana cewa ya sayyidi khairal wara dafi al asa shifa'al jawamu il jawamu il jadawahi ban nada yana yi wa manzo Allah wannan kirarin yana cewa da rau anna khairal khalqi akram wahid duk halittu sun san manzo Allah shine mafi girman mai bada abinda Allah zai bayar wanda Allah in zai bayar ta hannun annabi yake bayarwa wa ajwadu man yudi zawil badwi wal qura wanda in kaga yan birni da yan kauye sun samu wani abu to Allah yana ba su ne saboda albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka muke kira ga yan uwa kullun a rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda guguwar zamani za ta zo ta kada ta juya ta raya ta buga ka a ƙasa ta yi sama da kai ta jawo maka koma menene ya zamana ka rike sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ko ta jawo maka irin nawa a cire maka singileti irin nawa ko ba ga wakar wakar la ko ta jawo maka a cire maka singileti irin nawa kar ka yadda ka rabu da annabi a cire ma riga ko a barka da singileti irin nawa
ko singileti manzo a cire
kar a raba ka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi
indai ba za a ciro annabin abun
indai ba za a ciro ba a ciro annabin eh
kullu shay'in hayyinun
eh fa kullu musibatin ba'da rasulillahi
jalal kar a dauko sabon abu
eh to shikenan alai alim Allah ya dafa mana albarkan manzo Allah Allah ya biya mana bukatun mu saboda annabi wannan gwamnati da aka samu na wannan sabon gwamnati da ta shigo ubangiji muna tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ta shigo da alkhairi dukkan fitununa kashakashi da yawan yunwa da ake ciki da wadansu abubuwa muna tawassuli da annabi Allah ya dauke kuma muna amfani da wannan dama muna mika ta'aziyyar mu na wato wannan babban malamin mu limamin fage da ya rasu a Kano wanda shine kaman tsohon waziri na Kano ko wanda kuma ɗaya ne daga cikin manya-manya almajiran Shehu Ibrahim to muna mika ta'aziyyar mu zuwa ga iyalansa sannan muna mika kuma ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa Tijjanawa na Kano da Tijjanawa na duniya gabaki daya bisirrul Fatiha ma sa'atul Fatiha zamu tare da waɗanda suke bin mu Allah ya kai hadiya ga روحي سأل بركة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك القدير والإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله